Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma voahausa.com ta internet. Masu sauraron mu a ƙasar Jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta zangon FM a mita 102.5 a VOA Africa da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu sauraron mu assalamu alaikum, Halima Jimarauce ke gabatar muku da shirye-shiryen wannan yammacin Asabar daga nan birnin Washington DC da fatan kuna nan lahiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tahe da su ga Sahabo Imam Aliyu da kanin labaran duniya.
A kasar Syria da alamun ana mutunta yarjejeniyar tsagai ta wuta da ta fara aiki a yau. A Afghanistan wani dan harin kunar bakin wake ya halaka mutum 9 ya jikkata wasu 13 a wani hari da aka kai kusa da ofishin tsaro na kasar da ke Kabul. A Somalia kuma akalla mutane 12 suka mutu, wasu fiye da 30 kuma suka jikkata lokacin da wasu fashe-fashe masu karfi suka auku a daren jiya Juma'a babban birnin kasar.
To kamar kowace Asabar war haka, Ibrahim Kalmasi Garba na gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku, amma kafin nan za ku ji rahotanni guda uku daga ƙasar Niger, inda jama'ar maraɗi da damagaram da kuma ƙawancen 'yan adawa Anyamai suka bayyana ra'ayoyinsu bayan an ba da sakamakon zaɓe da yammacin jiya. Da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Akwai alamun yarjejeniyar tsagai ta wuta da aka kulla a Syria ko Sham wacce ta fara aiki yau, galibi dai ana mutunta ta, duk da hakan an fuskanci wasu tashe-tashen hankula a wasu wurare. Kafofin yada labaran kasar sun ba da labarin tashin wani bama bayan garin da ake birnin Islamiyya a lardin Hama ya kashe sojoji biyu, babu wanda ya fito dauki alhakin kai wannan hari. Akwai rahotannin 'yan tawaye sun kara da sojojin gwamnati a lardin Latakia kusa da kan iyakar kasar da Turkiya. Yarjejeniyar da Amurka da kasar Rasha suka jagoranci ganin an cimma ta fara aiki ne da karfe 12 na dare agogon Syria da misalin karfe 10 na dare agogon Nigeria da Niger, Chad da Kamaru. Gamayyar jam'iyyu da kungiyoyin hamayya ta kasar a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce kungiyoyi 97 ne suka yi alkawarin za su mutunta shirin tsagai ta wutar. Sai dai wannan shirin bai shafi kungiyoyin ISIS da masu alaka da Al-Qaeda kamar su Al-Nusra ba. A Afghanistan kuma wani dan harin kunar bakin wake ya kai hari kan jami'an tsaron kasar kusa da ma'aikatar tsaron ta dake Kabul a yau Asabar, ya halaka kalla mutum 9 da jikkata wasu 13 kamar dai yadda aka ji daga jami'an yan sandan kasar. Wannan ya biyo bayan wani harin bam a lardin Kunar wadda ya halaka mutane 13 ya jikkata wasu mutum 40. A Kabul shaidu sun ga masu aikin ceto suna jigilar gawarwaki da waɗanda suka jikkata zuwa asibiti jim kaɗan bayan da aka kai wannan hari. Kakakin ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya ga murya Amurka cewa ƙungiyar ce ta kai harin na Kabul, yana ikirarin cewa sojoji 23 ne suka halaka, wasu da dama kuma suka jikkata. Jiddin dama an saba Taliban tana ƙara adadin wato mai yawa a irin waɗannan hare-hare. Shugaban harkokin gwamnatin kasar Abdallah ya fidda sanarwa wacce a ciki yayi Allah wadai da harin, yana cewa babu yadda za a yi ana shawarwarin sulhu a gefe ɗaya kuma ana kai hare-hare. Abdallah yana hannunka mai sanda ne kan zaman sulhu da ake sa ran za a fara makon gobe tsakanin gwamnati ta Afghanistan ɗin da Taliban da wasu ƙungiyoyin 'yan tawayen kasar a Pakistan idan Allah ya kai mu. A Somalia kuma akalla mutane 12 ne suka mutu, wasu fiye da 30 kuma suka jikkata lokacin da wasu fashe-fashe masu karfi suka auku da kuma harbe-harben bindiga a Mogadishu babban birnin kasar a daren jiya Juma'a. Shaidun gani da ido sun ba da rahoton cewa wata motar dakon kaya wacce aka dankara na kiyoyi ne aka tada ta kusa da wani shingen binciken motoci a kusa da wani hotel da ake kira SYL a fadar kasar da misalin karfe 8 saura kuta na daren jiya. Ministan tsaron kasar Abdulrazak Umar Muhammad ya ga sashen Somalia na murya Amurka cewa nan take jami'an tsaron kasar 5 suka mutu. Hakanan ya ce matukin motar da aka kai harin da ita shi ma ya mutu. Jim kaɗan bayan fashewar, wasu 'yan bindiga 3 suka fita daga cikin mota suka bude wuta da nufin kutsa cikin otel ɗin, amma jami'an tsaro suka hana su. Ministan tsaron Abdulrazak ya ce jami'an tsaro da masu gadin otel ɗin suka bude wuta suka kashe maharan 3 kafin su kai ga otel ɗin. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A jihar Carolina ta Kudu ta nan Amurka yau take ranar zaɓen fidda ɗan takara na jam'iyyar Democrat, inda masu zaɓe za su yi ƙuri'a kan tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da kuma ɗan majalisar dattijan Amurka Bernie Sanders mai wakiltar jihar Vermont. Wannan ita ce takara ta ƙarshe kafin a kai ga zaɓe da za a yi ranar Talata da ake kira a nan Amurka da Turanci Super Tuesday, inda jihohi masu yawa za su kada ƙuri'a, inda za a samu wakilai fiye da 1,000 na 'yan jam'iyyar Democrat. A ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin jama'a a faɗin jihar ta Carolina ta Kudu da aka gudanar, ya nuna cewa Madam Clinton tana da kusan maki 50 kan gaba da shi Senator Sanders. Jihar Carolina, wato samun nasara a jihar Carolina tana da muhimmanci a gare ni, saboda da haka za mu aike da sako cewa jihar Carolina a shirye take domin gudanar da canji, in ji Madam Clinton a jawabi da ta yi a birnin Columbia da ke jihar Carolina a jiya Juma'a. Samun nasara a jihar Carolina ta Kudu za ta ƙara ƙarfafa ƙarfin Madam Clinton tsakanin baƙar fatar Amurka, ɗaya daga cikin rukunoni masu ƙarfi a jam'iyyar ta Democrat, lamari kuma da zai ƙara ƙarfinta a duk faɗin ƙasa cewa za ta iya cin zaɓe. Ta samu goyon bayan ɗaya daga cikin manyan 'yan majalisar dokokin Amurka mai wakiltar jihar Carolina ta Kudu a makon jiya, James Clyburn, lokacin da ya fito ya bayyana goyon bayansa ga ita Madam Clinton. A sakamakon farko-farko da aka samu yau Asabar daga Iran na zaben 'yan majalisar dokokin kasar da aka gudanar jiya Juma'a, ya nuna cewa kasar ta shirya gabatar da wato wani zubin wakilai masu hankoron canji da kuma masu sassaucin ra'ayi na 'yan mazan jiya, lamari da zai samar da yanayi mai kyau ga shugaban kasar Hassan Rouhani na aiwatar da ajandarsa ta siyasa. Zaben wakilan majalisar dokokin kasar shi ne zaɓe irinsa na farko tun bayan fara aiwatar da yarjejeniyar da kasar ta ƙulla da manyan ƙasashen duniya kan shirin nukiliyar ta. Sakamakon zaɓen da aka yi jiya Juma'a baki ɗayansa zai nuna ko ɗaya daga cikin burin masu goyon bayan yarjejeniyar da ƙasashen yammacin duniya na samun ganin Iran, wacce take da sassaucin ra'ayi da kuma walwala, zai samu karɓuwa.
Sahabu Imam Aliyu kenan ya karanto labaran duniya. To a shirinmu na jiya da daddare, kun ji ta bakin shugaba Muhammadu Isu na ƙasar Jamhuriyar Nijar na PNDS tarayya da kuma Bazoum Muhammad shugaban jam'iyyar PNDS tarayya sun bayyana ra'ayoyinsu game da sakamakon da aka bada a jiya. To shi ma, ko kuma in ce su ma ƙawancen jam'iyyar adawar ƙasar Nijar, sun ƙara jaddada matsayinsu na cewa an yi maguɗi a zagayen farkon da aka yi ranar Lahadi 21 ga watan nan na Fabrairu. Ga Suleiman Muni Barma da rahoton.
A cikin wata sanarwar da suka fitar a yau Asabar, jam'iyyun ƙawancen COPA 2006 sun bayyana zargin maguɗi a zaben na ranar 21 ga watan Fabrairu. Dan majalisar dokokin ƙasa Bakari Saidu na daga cikin kusoshin Modern Lumana.
Mun gani mun jiya mutane sun gayi wuri da yawa, ka kakartinka a baka shiga 15. Akwai garuruwan da anka amshe duk kartoti, anka zo anka yi zaɓe, mata an hana musu zaɓe, kawai shi maza ɗaya ne aka ba su kartoti suna zuwa suna zaɓe, wanda ya zaɓe duka ana ba shi shiga 15. Wannan mun ga shi da idanunmu.
Kuna da niyyar shigar da ƙara gaban kotu ne?
Insha Allah, wuri da yawa mun ga abin zaɓen ya yi da karkata, ko ne parti zai nazari ya rubuta wurin da anka yasa an cuce shi. Ya taya kai ƙara wajen kutun ƙasa.
Shugaban jam'iyyar ADP Zumunci Alhaji Isu Bashar ya bayyana cewa daga yau Hama Ahmadu ya zama ɗan takarar ƙawancen hamayya na COPA.
Yanzu mun tambaye kowa ya je propaganda, mu kowa da kan shi kamar Hama Ahmadu ne, kowa shiga daji a ƙara gama jama'a gaskiyan da take, ko su huto ko su huto adan. Maguɗin da aka yi adan ba mu yarda ba, mun ce mu sai ni mutanen da ta sa suke maguɗi ta sake su. Inda an bi gaskiya a cikin ɗari. Muhammadu Isu bai samu mutum 12, bai samu wallahi Allah. Deputin ya ce wajen 70 wani abu gare shi, an kama gaskiya bai deputin 10. Mun kira sauran siyasa da basu cin COPA su komo su zo tare da mu, tun da ne sun taya tare da wancan, ai sun gani. To kenan su zo su sake tafiya.
Da yake bayyana matsayinsa jim kaɗan bayan bayyanar sakamako, ɗan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu ya bayyana karɓar abin da ya kira hukuncin Ubangiji, duk wadda cewa bai cimma gurinsa na lashe zaɓe a zagayen farko ba. Kafin jin hukuncin kotun tsarin mulkin ƙasa a game da makomar wannan sakamako, jagoran 'yan adawa Sani Umaru a sanarwar COPA ya bayyana dora alhakin tsaron lafiyar dan takarar su Hamma Amadu dake tsare a gidan yarin Filinge akan hukumomin kasar Niger.
Lieutenant Issoufou Mahamadou, comme seul et unique responsable de la sécurité de notre candidat, dont la moindre atteinte à l'intégrité lui sera directement imputée.
Sele Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A dama garin jihar Zandar ma jama'a sun hurta albarkacin bakinsu bayan sakamakon da hukumar zaɓe ta bayyana a jiya. Wakiliyar muryar Amurka a Zandar Tamar Abari ita ce ta tattauna da su.
Mu da Deziyam Tur da Premier Tur mun kawo alheri muke nema, kuma da aka yi haka ma muna Allah godiya da ba a yi baka shakashi aka yi wani bige-bige. Allah ya sa haka shi ya alheri wanda Allah ya sa raban shi ne, ko ana mazuru ko ana shahu sai ya ci. Fatana ce suke nema a ƙasa. Ko kullum malamai da ko Allah suke, Allah kare wannan fitinan kenan. Allah kare mana ita, Allah kare mana ita. In waye lokacin shi ya safka zai, ko wane ne anan gaba, innan da bayan ranmu ne, innan da shekara nawa ne, duk wanda ya haushi ma lokacin shi ya safka zai.
Ni nike ga yin haka gwaninta ce ta Ubangiji, saboda muna ta addu'a Allah ka mana hanyar zamna lahiya, domin wannan zance na bugo daya da ake cewa ɗan kukawo. To gaskiya ni ban daga alheri a cikin shi, samun hakikin shi ne alheri. Don haka kawai abin da za mu yi hwata, Allah ba mai rabo sa'a a cikin wannan zaɓe da za a yi nan gaba.
Sakamako kawai a haka ya yi, kuma a haka ina tsammanin hankalin kowa da kowa zai kwanta, kuma roƙon Allah da aka ringa yi dare da rana a kan Allah ya yi mana zaɓi na alheri. Wannan shi ne kawai ni yanzu magana ta dai kawai ita ce Allah mana zaɓi na alheri, saboda ba zan iya ce ba ina goyon bayan Hamma, ba zan iya ce ina goyon bayan Muhammadu Isu ba, amma Allah shi zai mana zabi tsakankanin su biyu, kuma za mu yi hankulin da Allah zaben wannan da ya mana, za mu yi hankuli da shi.
Sai mu ce tun da dai mu ba a yi ba bugu ɗayan wannan, sai mu ce mun ji daɗin shi, saboda sakamako yadda ya zo shi fi sabilillahi mun amshe shi a dalilin za a je da zamtur, saboda haka za mu ce alhamdulillah akan sakamako da aka samu. Ba ma ce ba mun gamsu a bisa sakamakonmu, saboda shi wannan sakamako yadda ya huto sai dai mu amshe shi da muka ganshi, amma babu zancen gamsuwa a harkar sakamakon wannan, babu zancen gamsuwa a harkar yadda aka ware wannan sakamako. Akwai arin gizo fiye da hutar hankali.
Gaskiya mu a Niger tun daga katon tare muke yin zabi, mu taba ganin mummunan zabi ba irin wannan zaba. To farin cikin mu dai da aka yi lafiya a kalin lafiya, amma ina fatan dan Allah a Niger mutane su kiyaye irin wannan mummunan zaba. Bai da amfani, mun muna son kowa in aka zabe shi daidai gurgurdan dan kasa aka bashi zabe, mutum ɗaya ya zabe da mutum shi ba lahi bane wannan. Gaskiya mun gamsu, muna fatan ƴan Niger kar su yi kasa a gwiwa, su tashi su kama ƙarfin hali mu samu, saboda shi lokacin da aka fara yaki in aka zo kashi na biyu, to kayan yakin kake karawa, saboda mu samu mu murkushe wannan gwamnati ta zo, saboda mu gurin mu murkushe ta kuru.
Yanzu haka dai al'umma da magaran na ci gaba da harakokin su kamar yadda suka saba. Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
Ai mulki ni'ima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka, in ka yi adalci shugaba to Allah zai ya saka maka, in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi da fama.
A jihar Maraɗima, makwabciyar da magaram jama'a da wakilan jam'iyyun lumana da tarayya su ma sun hurta albarkacin bakinsu akan sakamakon zaben da kuma zagaye na biyun da za a yi. Ga rahoton da Shu'aibu Mani ya aiko mana daga Maraɗi.
A bangaren Malam Ahmadu Mamman Dutsi, sakatare na Lumana Afirka Rishinar Maraɗi, shi ma ya furta albarkacin bakinsa.
Wanga ce kuce na bugu guda, Allah subhanahu wataala ya sakawa ya shibre shi kenan. Bisa ga wannan godiya hayyo ga Allah za mu yi ta, godiya hayyo za mu yi ta ga al'umma ƙasar Niger, na jam'iyyoyi na adawa, shugabanta shugabanmu mai girma Hamma Ahmadu yana ga hannu. Allah ya kama muna, Allah ya kama Muhamma, insha Allah, kuma za mu ci gaba da gwagwarmaya, za mu ci gaba da addu'a. Ce wanga zabe na yau aya ce Ubangiji ya jiddo mu ƴan Niger.
Ko kuma ƴan gari, me za ku ce dangantar zagaye na biyu?
Wannan zagaye na biyu alheri ne, haka ya zama kwanciyar hankali. Allah sa mu ga ƙarshen abin lafiya.
ƴan kukawo, abinda ba a taba yi ba Niger a ci a yi shi saboda kwanciyar hankali ya aiko min.
Challan Tijawa sun ce ba yiwa a wuce haka nan. Aiko ka gani sun yi gaskiya. Sai yanzu dai a tayi da yam tour Allah ba mai rabo sa'a.
Saboda haka wannan ba wani abin tashi hankali gare shi alheri.
Banda tare akwai kura sabon salo.
Ba wani sabon salo gare mu Allah ne za mu roka tunda shine ke ba da iko.
Wanda ya zame mu alheri cikin dawakin da muka zuba Allah ya ba mu shi. Eh wanda kun babu alheri gare shi Allah yake bantan mu da shi.
Buri dai fatan zabukan da ke tafi a cikin koshin lafiya. Shi ma ni mura Amerika daga Maradi jamhuriyar Niger.
Wanda kake yi domin sa abun shi kai maka hokake gidan shi sai da mai ma iso kai kona ka.
Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogon mu ke nuna mana cewa karfe 10:16 wato karfe 4:16 agogon Najeriya da Niger yanzu. Ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ku bani tarihin wanda ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama ƙasa guda. Mai tambaya Gamba Konkwal Bilyamunu.
Ni ne Alhaji Baigida Bahago, Dukawa, Kano, Najeriya. Dan Allah ina son a bani amsar lokacin da Annabi Sulaimanu Isa a dauko gadan Bilkisu gabaninta musulunta. Bilkisu tana wata ƙasa ne, shi kuma Annabi Sulaimanu yana wani ƙasa ne. Kuma bayan wannan ina son da Allah a gaya min a ina kabarin Bilkisu yake, kuma a ina kabarin Annabi Sulaimanu yake. Bayan wannan ina son dan Allah a gaya min a ina kabarin Hasiya matar Fir'auna yake. Bayan wannan a ina kabarin Maryam mahaifiyar Annabi Isa yake.
Wannan shine kashi na biyu a jerin tambayoyin da wani malami ya taba ansawa a baya da masu sauraron mu da yawa ke son a maimaita musu. To bari mu fara da kamala biyan bukatar jama'a da dama. Idan an tuna, wadda ke gabatar da shirin a lokacin wato abokiyar aiki mu Halima Jimrau ta yi sa'ar samun ansa daga wani manazarci mai suna Malam Lawali Alijibu, wanda a lokacin ke aikin hidimar ƙasa a jamhuriyar Niger bayan kammala jami'ar Azhar da ke Masar. Kuma da yake an ce waka a bakin mai ita tafi dadi, Halima Jimrau ta yi ta saka muryar mai tambayar ne, sannan amsoshin na bin baya kamar haka.
Zuwa ga filin tambayoyinku na sashin Hausa na Radio America. Lokacin da Annabi Sulaimanu Isa a dauko gadan Bilkisu gabaninta musulunta. Bilkisu tana wata ƙasa ne.
Lokacin Annabi Sulaiman da yasa a dauko gadan Bilkisu, na Bilkisu tana birnin Saba wanda yake kasar Yaman. Kasar Yaman tana nan, tana makwabtaka da Saudiya, kuma tana makwabtaka ta sharinta da Somalia. Ita dai kasar Saba a cikin Qur'ani an zakkara ta, inda aka tana da suratu Saba. Akwai suratu Saba a cikin Qur'ani, kuma a cikin ayoyi biyu Allah an faɗe ta. In ka ɗauka cikin suratu Saba kanta aya ta 15, Allah subhanahu wata'ala yake cewa laqad kana li sabain fi maskanihim aya. Ko kuma muka dauki ruwayar shi, laqad kana li sabain fi masakinihim aya. Sai suratul naml aya ta 21, aka zalika an zakara bin Saba, inda shi kan shi kisa ta Sulaiman take cikin da hududi yake cin shi, shi tukanin saba'in bin saba'in yakin, wanda shi ne ake kira bin Saba wanda yake cikin Yaman. Hadisi ya zo saboda Furwa bin Musaika ya zo shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya nabiyullah inna saba qaumin kana lahum fil jahiliya izn wa inni akhsha an yartadu an al islam afa qatiluhum fa qala ma umirtu fi shay'in bad. Yace mutane ne, mutanen birnin Saba suna da girma a cikin jahiliya, mutane ne masu girma masu daukaka. Yanzu kuma ina tsoron su fita daga musulunci. Wasan kansuto ina ina ya kasu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni dai ya yanzu ba umurce ni ba akan mutanen birnin Saba da wani abu taba su da wani abu. A takaice, birnin Saba yana nan a cikin kasar Yaman. Sai bayanin gadan tsakanin Palestine da birnin Saba na Yaman, inda aka dauko gadan yana da kilometa 2000 na zuwa, kenan zuwa da dawowa daukowa da komowa na gadan ya dauki kilometa 4000. Shine wannan nisan tsakanin Palestine da Yemen zuwa da dawowa, kenan gaugawa daukowa shine aka ce a kinta ido wanda ya dauko gadan ya yi gaugawa kilometa 20,000 a cikin daƙiƙa guda.
Shi kuma Annabi Suleiman yana wani ƙasa ne?
Shi kuma Annabi Suleiman alayhi salam yana Palestine ne. Sai dai kuma karin bayani, Palestine da ake kiranta a da ba ita wace bakin ɗan Palestine ta yanzu. Palestine ta da ita ce ta dangana duka ƙasar Isra'ila tana ciki, ta ɗauki wani ɓangare hannu daga cikin Jordan, ta ɗauki wani ɓangare daga cikin Masar, ta ɗauki ɓangare daga wajen Suriya. Kenan Palestine tana da faɗi ba yanzu ba da aka yi aune-aune aka ci ƙasa aka wuce wasu ƙasashe daga ciki. To yana ƙasar Palestine ne wanda ƙasar sunanta bai sauya ba, sai dai faɗin ƙasar ne da na ga da na yanzu ba ɗaya ba.
Ko bayan wannan ina son da Allah a gaya min a ina kabarin Bilkis yake?
Kabarin Nani Bilkis har yanzu yana birnin nan na Saba a Yemen wanda na gaya ma. In ka je birnin Saba akwai guri wanda aka sa alama wanda an rubuta wannan shine kabarin Nana Bilkisa.
Kuma a ina kabarin Annabi Suleiman yake?
To sai kabarin Annabi Suleiman alayhi salam. Kabarin Annabi Suleiman alayhi salam yana wani ƙauye wanda ake kira Sanfa wanda yake nisan kilometa 35 da birnin Kirk a kudancin Urdun. Na ce ma Urdun ita ce ake kira Jordani da Faranshi ko Jordan. An sake gina shi lokacin Usmaniya, an yi kewaye, an yi ɗaki wanda yake an yi shi shekaru ne na square ko wance ma murabba'i ko kare, tsawon shi da faɗin shi bai ya wuce mita 12.
Bayan wannan ina son dan Allah a gaya min a ina kabarin Asiya matar Fir'auna yake?
Sai kabarin Asiya matar Fir'auna, inda bincike da muka yi an samu saɓani wajen malamai sun faɗi gari daban-daban, amma dukansu sun kacewa a cikin Masar yake. Sai dai garuruwan da suka faɗi, wasu sun ce yana cikin Bani Suyaf, wasu sun ce yana Aswan, wasu sun ce yana nan birnin Alkahira cikin ƙasar Fir'aun. Amma almuhim wanda muke so ka rike cewa shi ne yana cikin Masar, kabarin Asiya matar Fir'aun.
Bayan wannan a ina kabarin Maryam mahaifiyar Annabi Isa yake?
Kabarin Maryam alayhi salam mahaifiyar Annabi Isa yana nan a Kudus, yana nan a birnin Kudus cikin wata kanisa ko kuma ce ma coci ko iglis wanda ake kiranta kanisar Tilkiyama, kanisa ce wanda sananniya a birnin Kudus. Sai wanda yake son karin bayani akan wannan bincike da muka yi, iya iya duba littattafai kamar haka: iya iya duba Sahih Ibn Hibban na Ibn Hibban, iya iya duba Al-Bidaya wa Nihaya na Ibn Kathir, yana iya duba Al-Mustadrak na Hakim, yana iya duba Al-Mujam al-Kabir na Tabarani, yana iya duba Sahih al-Jami na Albani, yana iya duba Kitab al-Tabaqat na Muhammad ibn Sa'ad, yana iya duba Tafsir al-Qurtubi na Imam Qurtubi, yana iya duba Fathu al-Bari na Ibn Hajar, yana iya duba Sahih al-Bukhari na Bukhari, yana iya duba Fi Zilal al-Qur'an na Sahih al-Qutb, yana iya duba Al-Kashaf na Zamakhshari, yana iya duba Tafsir al-Qur'an al-Azim na Ibn Kathir, a ƙarshe yana iya duba Tafsir al-Nujum na Ibrahim al-Jarrafi. To wannan abin da bincike ne ya nuna mu, sai dai sana hakikanin gaskiya yana daga Allah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Sai kuma ansar tambayar Malam Gambo Konkal Bilyamino, mai son sanin tarihin wanda ya haɗa arewaci da kudancin Najeriya suka zama ƙasa guda. Idan Malam Gambo na saurare ga Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da sardaunar Arewa House Kaduna, zai baka ansa.
Wanda ya haɗa arewaci kudancin Najeriya da tarihi shine Frederick John Eltwe Lugard. An haife shi ne a India a wani wuri lokacin da mahaifin shi yake wannan yanki, amma shi mutumin Ingila ne. Sannan ɗaya ne ga wani da ake kira Reverend Frederick Grover Lugard, wanda soja ne na ƙasar Burtaniya, wanda aka kai shi aiki a India. Anan ne kuma ya haifi Lugard a 22 ga watan Janairu shekara ta 1858. Shi Lugard yana daga cikin 'yan legen asiri wanda ya zo yankin Afirka, kuma yana daga cikin waɗanda aka sa su aiwatar da tsarin girar na mulkin
1901 zuwa shekara ta 1928. Sannan ya yi gwamna a Hong Kong a shekara ta 1907 zuwa shekara ta 1912. Sannan ya yi gwamna a Nigeria gaba daya daga shekara ta 1914 zuwa shekara ta 1919. An kawo shi arewacin Nigeria daga shekara ta 1895 daga kasar Uganda, a inda ya zauna ya yi aikin soja ya kuma tabbatar da mulkin mallaka a wannan yanki. Wanda ya kawo shi arewacin Nigeria shine George Goldie, wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin manya-manyan kamfanonin yan jari hujja wanda aka kafa a nan Nigeria, wato Royal Niger Company. Sannan ya zamanto kwamishina babba na kasar Burtaniya daga shekara ta 1900 zuwa shekara ta 1906. Sannan an hada arewaci da kudancin Najeriya daga a ɗaya ga watan Janairu shekara ta 1914 a ƙarƙashin jagorancin shi Frederick John Dentley Lugard, wannan inda na takaitaccen tarihi. Kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya, ya zauna a Afirka ta yamma, ya zauna a kuma ƙasar Hong Kong. Wannan shi ne dalilin da ya ba da damar da aka kawo shi Najeriya. Yana da kyau mu fahimci cewa kafin da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da Lugard ya yi, akwai alaƙa mai ƙarfi a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Lawal Jibo da ke jamhuriyar Nijar da Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House Kaduna Najeriya, waɗanda suka ba mu ansoshin, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tawara Girma Tafera da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Yanzu kuma ga Sahabu Imam Aliyu da takaitattun labaran duniya.
A Siriya da alamun ana mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da ta fara aiki a yau, galibi dai ko ta ina ana mutunta, duk da haka an ce an fuskanci tashin kula a wasu wurare. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ba da labarin tashin wani bam a bayan garin Salamiya a lardin Hama ya kashe sojoji biyu. Babu wanda ya fito da ke alhakin kai wannan hare. Akwai rahotannin 'yan tawaye kuma sankara da sojojin gwamnati a lardin Latikiya kusa da kan iyakar ƙasar da Turkiya. A Afghanistan, wani ɗan harin ƙunar baƙin wake ya kai hari kan jami'an tsaron ƙasar kusa da ma'aikatar tsaronta a Kabul yau Asabar, ya halaka aƙalla mutane 9 da jikkata wasu 13, kamar da yadda aka ji daga jami'an 'yan sandan ƙasar. Wannan ko ya biyo bayan wani harin bam a lardin Kunar wanda ya halaka mutane 13 ya jikkata wasu mutum 40. A Kabul, shaidu sun ga masu aikin ceto suna jigilar gawarwaki da waɗanda suka jikkata zuwa asibiti jim kaɗan bayan da aka kai wannan hari. A Somalia kuma aƙalla mutane 12 ne suka mutu, wasu fiye da 30 kuma suka jikkata lokacin da wasu fashe-fashe masu ƙarfi guda biyu da harbe-harben bindiga suka auka a Mogadishu, babban birnin ƙasar, a daren jiya Juma'a. Shaidun gani da ido sun ba da rahoton cewa wata motar dakon kaya wacce aka danƙara mata nakiyoyi ne aka tada ta a wani shingen binciken motocin hawa kusa da wani otel da ake kira SYL a fadar ƙasar da misalin ƙarfe 8 saura kwata na daren jiya. Ministan tsaron ƙasar Abdulrazak Umar Muhammad ya gaya muryar Amurka cewa jami'an ƙasar kusan 5 ne suka halaka nan take lokacin da fashewar ta auku. 3 daga cikin mahara da suka fito daga cikin wata mota suka yunkurin kutsa cikin hotel ɗin ba samu nasara ba lokacin da jami'an tsaro da kuma masu gadin hotel ɗin suka bude wuta suka kashe su.
Iyakacin shirin kenan, sai kuma an jima da daddare da izinin Allah mu sake dawo muku da shirin mu tattauna na Ibrahim Kalmasi Garban da nake riƙa ma. Yanzu a madadin Sahabu Imam Ali wanda ya karanto labaran duniya da Mr. Caleb Getta ce wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Bill Halima Jimroki. Sallama da ku, sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.